أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين المنهج إلى يوم الدين حتى لديهم دار العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواهر الكنزية إن هذا تاشي هل كما ونكاكو ate mu za ta shi ko alhamdulillah ina ganin akaratun jawahir din a daren ga takaitawa saboda annanasar ainin iziyar an yi nisa ya kamata a ce suna tafiya kusan ahadi yo ko da bambancin ba yawa amma yanzu an yi nisa da yawa ko to bismillahir rahmanir rahim ate mu babin taimama fasulu wa ma yusamma bi tayammumi daharatun ila turabi tantami yashmalu masal wajhi wal kaffaini min yatim ma'lumatin fid dini was sababul mubihu faqadul ma'i aw adamul makfi wa hawful da'i ta'akhuru sa'i aw fawat manfaatin aw jarru nafsin lil mamat وساها أن تفعله للأصغر إن وجد السبب أو للأكبر وجاد في الفر وفي النفل لمن مارر أو سافر من دون وهن والحارر الفاجد للماء السهيه سلى به الفر فقد ولا يبيه للنفل والجمعه الا حيثما جنازه تعينت تيمما والفر ان هيف خروج وقته تيمم الصحيح قبل فوته سيمتشو كل ما به الوروف عند اكفتا اتكيتا شينا نزمكو وانا ذي ساس هذه fasalu wannan fasali ne abinda ake kiransa taimama abinda ake kira taimama sarki ne tantami da take dangantaka ila turabi zuwa turbaya sarki ne da ake yi da turbaya ita ake kira taimama wato shari'a wani lokacin sai ta zo da abu ya zamo aga wato sudura ya shallake hankali ko ga ta inda ya ta bullowa abu misali yanzu musulmin da zai sallah dan an ce alwala ai sai ya ce abu ne mai kyau wato wanda zai gaisa da Allah dan an ce tsaftace jikinsa kuma bayyani daga jikinsa ai sai aga ya dace to amma in aka kasa yin alwala fa ko aka rasa wanda za a yi alwala sai aka ce to baya za a dosa a taba turbaya a taba fuska kaga abin sai ya zama wani irin fuska da ake ganin ita tafiya kamata a tsaftace ta a kare ta dan adam ba inda ya fitin kaho da shi a gabobinsa na fili irin fuska amma kuma aka ce a taba kasa a taba fuska aka ce haka ne ai abin da yasa dan adam ya koma ga asalinsa ya duna kasan da kai shi yasa aka shar'anta yi masa taimaman in ya rasa ruwa cewa to ya dawo da ya kaskan da kai ga Allah su gabar da tafi kowace ɗaukaka a wajensa ya ɗora hannu a kan turɓaya sannan ya ɗauko ya shafi wannan gabar maɗaukakiyar ita taimama ta haɗa da shafar fuska ta haɗa da shafar tafuka ana yin ta ko da niyya niyya wadda an san cewa komai na addini ma baya yiwuwa sai da niyya innamal a'malu binniyati wanda qurbi hal qurbi yake fada wa farluhu aslul furur kulliha ani bihin niyyata fi mahalliha kaga niyya asali ce ta komai
wasababul mubiyu
dalilin da ke bada damar ai taimama sababin da ke halatta yin taimama was sababu sababi al mubihu mai halattawa ga yin taimama ɗayan biyu na farko dai a rasa ruwa hakikatan ko hukuma rasa ruwan hakikatan shine zama gaba ɗaya ba ruwan rasa ruwa ko hukuman shine a rasa ruwan da zai isa ga ruwa in akwai ruwan da ya ishe shi yau duk wanke gabobin alwala ya shafi wanda ake shafa amma dai in ya zo wanke kafa
wannan bai huce wanke masa kafa daya ba kafa daya sai dai ya bata ba wankewa to malamai suka ce to ai abin da yake akwai anan sai ya kyale alwalar gaba daya ya taimama ba a ce ya alwalar iyaka kafa daya ba ba a ce ya alwalar ya taimama ba a abin da yake akwai anan gaba daya ya kyale alwalar wannan ruwan tunda bai isa a ce an yi alwala da shi an kai alwalar gaba dayan ta ba to ya zama hukuncin sa hukuncin kamar a ce ba ruwan ne
wa kaufud da'i
dalili na biyu dake halatta ai taimama shine tsoron ciwo idan yayi alwalar haka din zai sabota masa ciwo ci kamar mura ko abin da yake ba da haka
kaza ta akuru shifai
haka nan kuma wanda yake yana da rashin lafiya amma masana malamai masana likitanci suka faɗa masa in ka daina alwala nan da sati ɗaya zaka warke amma in kana alwala zaka yi sati biyu kafin ka warke to shi ma aka ce sai ya bar alwalar ya koma taimama dan ya samu ya warke a sati ɗaya ko kuma tserewar wata amfani kamar masana suka faɗa masa cewa ne kana alwala kana wanke fuska ruwa na taba fuskarka to ƙarshen ta zaka rasa gani ko ganin kai zai rauni to sai ya kyale alwalar ya koma taimama
aujaru nafsi
ko zama zai ja kansa ga mutuwa kamar misali da wani rauni a kansa wanda in ya taba ruwa ya daga ya shiga kwakwalwarsa zai iya saduwa da a ce ya mutu to duk sai ba alwala a wannan halin ya koma ga taimama ya inganta ka aikata taimama dan karamin kai shine wanda yake rashin alwala kadai ba babban kari ba shine wanda zai sabota a ce ai wanka in an samu dalilin yin sa kai taimama ba wai ana yin ta ne ma kadai dan karamin kari ba ana iya yin ta dan babban kari wanda wanka ya kama shi sai ya zama ya rasa ruwa ko ko ga ruwan idan yayi amfani da ruwan ɗaya daga cikin abin da aka faɗa a baya zai faru kamar a ce ya fara rashin lafiyar ko ko yana da rashin lafiyar zafin jikiri ko kuma yana da tsoron dorewar amfani ko zai ja kansa ga mutuwa to duk a irin wannan halin ya iya yin taimama ana yin taimama dan abin da yake farilla daidai ne ya halatta a taimama dan a aikata abin da yake farilla da taimaman nan
kofin nafili
haka nan ma a iya yin taimama dan ai nafila amma fa yin taimama dan farilla ga kowa duk wanda aka samu dalili kamar rasa ruwa ko kuma cewa in yi amfani da ruwan zai cutu to ya iya taimama da farilla amma ita nafila fa liman marira ba kowa yake da damar yayi ta da taimama ba sai maras lafiya wanda yake lafiyayye ba yayi taimama da ba yayi nafila da taimama ba dan cewa ya rasa ruwa sai ya hakura da nafilar in ya so san da ya samu ruwa yayi ko ya tafiya ba wani rauni a nan wanda yake halin tafiya ma to in ya rasa ruwa ya iya taimama ina fula amma wanda yake mazaunin gida shine aka ce ba dama wala taimamu al-hariru sahihu li jum'ati wala li janazati illa idza ta'ayyanat alayhi janazati
wala habiru al-faqir lil
mazaunin gari mazaunin gida wanda yake ya rasa ruwa ingatacce
sallati al-farwa faqat
to zai sallaci farilla ne bihi da taimama hi din na bihi da mirin taimama ne
wala yubiyu
din na fili kai ya ba kansa damar yin taimama ne na fila mazaunin gida wanda yake lafiyayye ba daidai ba ne ya taimama ne na fila don cewa ya rasa ruwa ya bar na fila in ya so duk sanda ya samu ruwan ya yi haka nan mazaunin gida lafiyayye ba ya taimama don sallar juma'a haka nan baya yin janaza ma da taimama sai fa inda janaza ta ayyana a kansa to wannan sai ya taimama yin janaza amma idan janaza bata ayyana ba a kansa ba a yi taimama a yi ba janaza in ya zama bata ayyana ba a kansa
wani
Sallah ta farilla in an ji tsoron fitar wakacinta, sallah ta farilla ce, idan yake mama zai iya yin sallan nan ko da raka'a ɗaya ce a wakacinta, amma in yace bara sai yayi alwala, to kan ya gama alwalan ma wakacin farillar ya fita, to ya za a yi kenan. Sai wanda yake lafiyayye ya taimama din ya farillar nan din kafin a ce farillar ta tsere masa. Gwamma ya taimama ya yi sallar a wakaci, wanda wanda zai kawo lafari ba sa da mutum da su wasu baba Yunus wa kamar ya minal mudawwala. Wannan magana kenan, amma an ruwaito cewa baya ya taimama ba, yi alwala ya sallar waje wakaci. Wanda shi ne Ibn Abdulhaqi ya haƙaito daga sashen malamansa na magana. Kuma akan wannan ƙaulin na biyu, Shehu Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yake, a wajen Shehu Ahmad Tijani Allah ya ƙara dagare shi, ya ce ba daidai ba ne kai taimama don kai sallar farilla wai don kawai kana jin tsoron kar lokacin ta ya fita, kai alwala don Allah abin da ya shar'anta ta farko alwala. To kai alwalar in kai taimama alhali ba ka daga cikin waɗanda Allah ya shar'anta wa taimama, a'a don kawai karfi sallah ne a lokacin ta ai kai bai ba daidai ba, in ji Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu.